yo. France kuma pesa rocket. Katina kwar kude dokiri ni nyero. Urua lenjal andede ya nyero. Kutin mateka ngeyo kwa koro abelo.
Mungeno beri wero bedo para. The reason why you see me blow so fast amaniga. Babandu uyabu yoku ketu kaweru dano miel. Tatari tata I don't fail band beat. Today is a dark day, tomorrow will shine again for my day. Banga dino funga yo.
Uruange ya lenye.
Katine fungo ngati pe machopo yabu everything ayo.
Uruange ya lenye.
Rubanga duku twin pare yabu wanga yo mayachungo. Twin ya tekto.
Uruange ya lenye.
Katine fungi. Mama kuri wake.
Katina kwar kude dokiri ni nyero. Urua lenjal andede ya nyero. Kutinga teka ngeyo kwa koro abelo. Urua lenjal andede ya nyero. Katina chamo deng machon malunda chamya kuya chuya lonja lonyu chamo ringu lundu chamya pida chuku. Kutinga tekwe abelo ajapara kwako kwe.
Akajalia, really don't you know? My standard under my time, make them go and them go low. Them call me done poppy poppy, me done bad da da da. Yeah, see? Tomorrow day, I'm gonna funga yo.
Uruange ya lenye.
Katine fungo ngati pema chopo yabu everything na yo.
Uruange ya lenye.
Na na na. Rubanga duku chumpare yabu wanga yo marajungo. Twinya tekto.
Uruange ya lenye.
Katine fungi ye. Mama kudi wako.
Uruange ya lenye.
Banga dino funga yo. Katine fungo ngati pema chopo yabu everything na yo.
Uruange ya lenye.
Rubanga duku chuny pare yabu wanga yo marachungu chuny atekto. Baba katine fungi ye. Mama kudi waki ye.
Kapodi chuna kwa chuna kwa chuna. Uruange ya lenye ya lenye. Uruange ya lenye ya lenye.
Big bully we do it again, you know.
Maranda da 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 da